نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنشين درسينا تلتين بقي لتاثن الأدب المفرد لتاثن واندكي كارنت الدمو لدبا نظام التكيوى السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ربوتا كما ذان يكو كارن كارنتا حديثي قدا بيو حديث من داري وكدا همسن دايا دكما حديثي نداري وكدا همسن دبيو إن شاء الله. وأن ندرسي من عدو كدا بياني أكن تيوى سويا تنا تاثيري أكياما kamar yanda ta yi tasiri a duniya. Babi na 162. Babu rajuli yuhibbu qauman wa lamma yalhaq bihim. Babi da ke magana akan mutumin da yake son wasu mutane alhali aikinsa bai cimma nasu ba. Wa lamma yalhaq bihim. Aikinsa bai cimma nasu ba, aikinsa bai kai nasu ba, amma yana son mutanen. Wato wannan babi yana magana akan mutumin da yake son wasu mutane sai dai kuma yawan aikinsa bai kai yawan nasu ba. Haddathana Abdullah ibn Maslama qala haddathana Sulaiman ibn al-Mughira an Humayd ibn Hilal an Abdullah ibn Samit an Abi Zarr al-Ghifari radiyallahu anhu. Abu Zarr al-Ghifari sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada labarin nan. Qultu ya rasulullah, ni ne nace ya rasulullah, ar-rajulu yuhibbu al-qauma, mutum ne yake son wasu mutane, wala yastati'u an yalhaqa bi amalihim, amma ba zai iya haduwa da irin yawan aikin su ba, duk iya kokarin sa, gashi yana son waɗannan mutane amma fa aikin sa ba zai taba kai nasu ba, domin kokarin mutane daban-daban ne. Qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce, anta ya Abu Zarr ma'a man ahbabta, ya kai Abu Zarr kai kana tare da wanda kake so. Kuntu, sai nace, inni uhibbu Allah wa rasulahu, ni ina son Allah da manzonsa. Qala, sai manzon Allah ya ce, anta ma'a man ahbabta ya Abu Zarr, kana dai tare da wanda kake so ya kai Abu Zarr. Wannan hadisin ya zo cikin Sunan Abi Dawud fi babi ikhbari rajuli rajula bi mahabbatihi iyyahu. Hadisin yana Sunan Abi Dawud, amma lafazin da ya zo cikin Sunan Abi Dawud an Abdullah ibn Samit, har yanzu dai riwaya ce guda. An Abi Zarr annahu qala, Abu Zarr al-Ghifari yace, ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbu al-qauma wa la yastati'u an ya'amala ka'amalihim. ba kamar nan ba, wala yastati'u an yalhaqa bi amalihim. A sunan Abi Dawud, wala yastati'u an ya'mala ka amalihim. Kaga wancan riwaya take fassara wannan. Abu Zarri yace, ya Rasulullah, mutum ne yake son wasu mutane, amma fa aikinsa ba zai iya kaiwa nasu ba. La yastati'u an ya'mala, ba zai iya aiki ka amalihim, kamar irin aikinsu ba. Kala ce annabi sallallahu alaihi wa sallam yace, anta ya Abu Zarri ma'a man ahbabta, ya kai Abu Zarri kana tare da wanda kake so. Kala sai yace, fa inni uhibbu Allah wa rasulahu, ni ina son Allah da manzonsa. Kala sai manzon Allah yace, fa innaka ma'a man ahbabta, to ai kana tare da wanda kake so, ya kai Abu Zarri. Kala Abdullah bin Samit yace, fa a'adaha Abu Zarri, Abu Zarri ya sake fada, fa'adaha Rasulullah, shi ma manzon Allah ya sake fada. Hadisin yana sunan Abi Dawud, ya taho da ta riwayar Hashim bin al-Qasim al-Layfi al-Qurasani, wato hanyar da hadisin ya zo a riwayar al-Imam Ahmad ta bambanta da wannan hanyar da ta zo cikin sunan Abi Dawud da kuma hadisin al-Imam Bukhari da ya zo cikin al-Adab al-Mufrad. Hashim bin al-Qasim yace, qala ha lahu thalatha marrat, al-Litafin al-Musnad al-Imam Ahmad, annabi sallallahu alaihi wa sallam sau uku yana gaya ma Abu Zar al-Ghifari, anta ma'a man ahbabta, kai kana tare da wanda kake so, ya kai Abu Zar. Kuma hadisin yana المعجم الأوسط مع الإمام الطبراني حديث يدوبو تقص دا تلاتين دا بقوي. أنا أبي ذر قال أبو ذر الجفارية قلت يا رسول الله إنا لنحب قوما ممكن سوى سمتاني ما نبلغ أعمالكم أما فأي بازام إساق أيوكا سوى. قال سيء النبي صلى الله عليه وسلم يتي فإنك ما عن من أحببت, to ai kana tare da wanda kake so. Fa qabal qawmu, sai mutanen da ke wurin suka ce, wa nahnu kazalika ya rasulullah, mu ma haka din ne, muna tare da wadanda muke so. Kala sai manzo Allah yace, antum kazalika, kuma kuna tare da wadanda kuke so. Hadisin ya bar cikin littafai da dama kenan. Kaga akwai riwayar a cikin sunan Abi Dawud al-Musnad al-Imam Ahmad al-Mu'jam al-Awsat na al-Imam al-Tabrani, yana ma littafin al-Imam al-Darimi kitabun Riqaq hadisi na 2787, wanda al-Imam al-Bazzar a cikin al-Musnad yake cewa hadisin yana da kyau, hadisi na 3951. Haka nan al-Imam Ibn Hibban ya inganta hadisin cikin kitabul Birri wal Ihsan babu suhbati wal mujalasa, hadisi na 761. Wato wannan labari ya tabbata kamar yadda ya zo cikin al-Adab al-Mufrad. Abu Zar al-Ghifari ya yi tambayan nan ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kuma annabi ya faɗa masa cewa kana tare da wanda kake so. Hadisi na gaba, haddathana Muslim bin Ibrahim qala haddathana Hisham bin Abdullah al-Dastuwahi, Hisham bin Abdullah al-Dastuwahi qala haddathana Qatada, wato al-Imam Qatada bin Di'ama an Anas. To wannan riwayar ta Anas bin Malik, kaga wancan riwayar ta Abu Zar al-Ghifari ya faru da shi kansa ne Abu Zar al-Ghifari, amma wannan riwayar ta Anas bin Malik ya bada labari ne. Anas yace, anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam, wani mutum ne ya tambaya ga annabi. Fa qala ya nabiyya Allah, mutumin yace, ya kai annabin Allah, mata sa'a, yaushe ne sa'ar karshe na duniya? Idan aka ce as-sa'a, ba ana nufin kiyama ba, ana nufin sa'ar karshe ta duniya. Yaushe ne duniya za ta kare kenan? Fa qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce, wa ma a'adatta laha, kuma wani tanadi kai mata? Yana tambayar yaushe ne sa'ar karshe za ta tabbata. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace, wani tanadi kai mata? Kuma ashe muhimmin abu ba shine ka san yaushe ne abin zai zo ba, wani shiri kai kafin ya zo? Kala sai yace, ma a'adattu min kabirin, ni ban yi wani tanadin babban aiki ba, illa anni uhibbu Allah wa rasulahu, sai dai na tabbatar ina son Allah kuma da manzonsa. Faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almar'u ma'a man ahabba, to ai mutum yana tare da wanda yake so. Ƙala anasun, Anas ya ce fama ra'aytul muslimina, ban taɓa ganin musulmai ba farihu, sun yi farin ciki ba'dal islam, a bayan farin cikin musuluntarsu ban taɓa ganin farin cikin da suka yi ba a shadda mimma farihu yau ma'izin, farin cikin da ya fi tsanani fiye da wanda suka yi a wannan ranar. Wato banda farin cikin zuwan musulunci, babu farin cikin da musulmai suka yi irin wannan rana. Kaga ashe sahabbai wato suna la'akari da abin da zai zama rahama gare su a kiyama, wanda shi yake sa su farin ciki. To wannan hadisin yana sahihul Bukhari, wato al-jami'u sahih, kamar yadda al-imamu Bukhari ya kawo shi cikin al-adabul mufrad. Ya zo a sahihul Bukhari kitabun fada'ilus sahaba, yana babu manaqibi Umar ibn al-Khattab an Anas radiyallahu anhu, yadda ya zo cikin sahihul Bukhari. الإمام البخاري يأتي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة ونمتن يتنبيع النبي صلى الله عليه وسلم قمد الساعة الكرشي فقال يأتي متى الساعة يوشني ساعة الكرشي ذات ثبتها. قال سيأت النبي صلى الله عليه وسلم يأتي وماذا أعددت لها منين كيمة تاندي؟ قال يأتي لا شيء بابكم إلا أني أحب الله ورسوله. Kaga anan yace ma ahdattu min kabire, ban yi wani tanadin babban aiki ba. A wancan riwaya da ta zo cikin al-jami'u sahih yace la shay'a ba komi, ban yi tanadin komi ba illa anni uhibbu Allah wa rasulahu, sai dai na tabbatar ina son Allah da manzon shi. Fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace anta ma'a man ahbabta, kai kana tare da wanda kake so. Qala Anas, Anas bin Malik yace fama farihna bi shay'in farahna bi qawli nabi sallallahu alaihi wasallam, ba mu taba farin ciki da wani abu ba to irin yadda muka yi farin ciki da wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam. Anta ma'a man ahbabta, ba to kai kana tare da wanda kake so. Qala Anas, sai Anas yace fa ana uhibbu nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Aba Bakr wa Umar. Anas yace ni ina son annabi sallallahu alaihi wasallam, ina son sayyiduna abubakar, ina son sayyiduna umar. Wato kaga Anas har ya gane amsar, hikimar amsar annabi sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yace wa mutumin kana tare da wanda kake so, ashe idan kana son babban mutum to koda aikin ka bai kai nashi ba zaka cimma martabarsa. Shi yasa Anas yace sahabbai sun yi farin ciki da wannan, don idan aka ce aikin ka ne zai kai ka, to wallahi aljannar wani sai dai ka daga ido, don duk iya kokarin ka ba za ka kama shi ba. Wani ya kere maka ta darajar zamani, kamar sahabbai sun tsere mana ta darajar zamani, ko da aikin mu ya fi nasu, zamanin su ya fi namu albarka. Wani kuma ya kere maka ta wajen baiwar da Allah ya masa na tsayuwa da ibada, babu fashi. Saboda haka idan a ce mutum aikinsa ne kodin zai bashi irin wannan martaba, to babu shakka ba zai kai gare ka ba. Amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan wata garabasa ce, wata kyauta ce ta Allah tabaraka wa ta'ala, in dai kana son mutum to Allah yana hada ka tare da shi. Shine ana sai ce fa ana uhibbun nabiyya, ni ina son annabi. Wa Ababakari, ina son sayyidina Abubakar. Wa Umar, kuma ina son sayyidina Umar. Inji fa Anas, Anas sahabi ne, Anas fa sahabi ne, amma yake ganin aikinsa bai kai na waɗannan manyan mutanen ba. Anas yake cewa ni ina son annabi, ina son Abubakar, ina son Umar. Wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum, ina fatan in kasance tare da su ta dalilin son da nake musu. Wa illam a'mal bi misli a'malihim, ko da ban yi aiki irin ayyukan nasu ba. Anas fa sahabin manzon Allah, shi fa yake cewa ina son in kasance tare da annabi da Abubakar da Umar, Allah kara musu yarda, saboda son da na musu ko da aiki na bai kai nasu ba. Idan Anas zai raina aikinsa in an kwatanta da na Abubakar da Umar, kai kuma fa bare mu yanzu Allah ka sa mana son sahabbanka. Hadisin yana sahihu Muslim, kaga wannan hadisin yana sahihu Bukhari kuma yazo a sahihu Muslim kitabul birri wasila babul mar'i ma man ahab al mar'u ma man ahab hadisin 2639 yana sunan Abi Dawud babu ikhbari ar-rajul ar-rajul bi mahabbatihi iyya al imam Abu Dawud ya kawo hadisin nan da wancan da ya gabata a littafin sa kamar inda al imam Bukhari ya ruwaito su a jere haka shi ma ya kawo amma riwayar al imam Abu Dawud an Anas bin Malik qala Anas yace ra'aytu ashab rasulillah naga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam farihu bi shay'in sun yi farin ciki ta dalilin wani abu lam arahum farihu bi shay'in ashadda minhu ban taba ganin sahabbai sun yi farin ciki da wani abu da yafi shi ba ana kai fadi haka kasan yana cikin matasan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yaro ne a zamanin sahabbai zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana bada labarin manyan sahabbai yace naga sahabbai sun yi farin ciki ta dalilin wani abu ban taba ganin sun yi farin ciki mai tsanani fiye da wannan ba sannan sai ya bada labari yace abin da ya faru shine qala rajulun wani mutum ne yace ya rasulullah ar-rajulu yuhibbu ar-rajula 'ala al-'amali min al-khayr ya'malu bihi kaga wannan riwayar ita ta fassara wadancan da me take bada labarin yadda abin ya faru mutumin yace ya rasulullah mutum ne yana son wani mutum son da yake ma wannan mutumin saboda wani aiki na alkhairi da yake kaga ba so ne na jini ba ba so ne na kyan jiki ba ba so ne na mukami ba yana son mutumin ne saboda wani aiki da mutumin yake yi saboda haka yaje yana son shi wala ya amadu bi mislihi kuma shi ba zai iya irin wannan aikin ba ba zai iya ba amma yana son mutumin saboda wannan aikin da mutumin yake aikin na alkhairi fa qala rasulullahi sai manzo Allah yace almar'u ma'a man ahabba ai mutum yana tare da wanda yake so hadisin yana sunan at-tirmidhi kitabu zuhd babu ma jaa anna almar'a ma'a man ahabba riwayar al-imam at-tirmidhi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace ma wannan mutumin almar'u ma'a man ahabba ai mutum yana tare da wanda yake so wa anta ma'a man ahabbta kuma kai kana tare da wanda kake so shine sai Anas yace fa ma ra'aytu farihal muslimuna ba'da al-islam farahuhum bi hadha ban taba gani musulmai sun yi farin ciki da irin farin cikin da suka yi da wannan ba wata riwaya ta al-imam at-tirmidhi Anas yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace almar'u ma'a man ahabba wa lahu maktasaba aka samu kari almar'u ma'a man ahabba wa lahu maktasaba mutum yana tare da wanda yake so kuma yana tare da abin da ya aikata in ka dubi sharhin wato sunan tirmidhi tuhfatul ahwazi juz'i na 13 shafi na 58 malami yace ajru mahtasabta wal ihtisab talabu thawab soyayyar kana samun falalanta ne idan kai fatan ka samu lada akai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam wata riwaya kamar yadda tazo a shu'abul iman na al-imam al-baihaqi anta ma'a man ahbabta wa laka mahtasabta a riwayar al-imam at-tirmidhi fa al-mar'u ma'a man ahabba wa lahu maktasaba ashe kenan bayan ka so mutum akwai kuma sharadi na kai fatan ka samu rahamar Allah akan soyayya wato kai fatan wannan so da kake wa mutum ka samu lada akai ba wai so na dabi'a kawai ba domin so na dabi'a ka ji zuciyarka tana son mutum wannan babu lada akan shi don haka sharadi ne sai kai fatan ka samu lada akan wannan soyayya domin ibada ce malam ya ce wa killa lafzain yani ihtasaba wa iktasaba qaribu min al-akhar fi al-ma'na al-murad minhu zalika li anna ma'na iktasaba kasaba kasban yu'taddu bihi wato sharadi na farko ya zama abinda kai na soyayya din ya dace da soyayyar da manzon Allah yake magana akai ita ce soyayya ta addini wala yaridu alaihi sababu riya wa sum'a sannan kuma wannan soyayyar kar ya zama akwai riya a tare da ita domin akwai mutumin da ke nuna yana son ka son addini amma kuma riya ce yana son ka san yana son ka kaga wannan yayi ne don duniya ba don Allah ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace walaka mahtasabta kana samun ladan soyayya ne gwargwadon ikhlasin da ke zuciyarka akan cewa kana son mutum don Allah idan kana son mutum don Allah to bai tabbata domin Allah kake ba damuwar ka bane mutumin ya san kana son shi ko baka san shi, duk da cewa a sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam idan kana son mutum ka gaya mar wani ina son ka domin Allah. Wa haza huwa ma'anar ihtisab, wato wannan yana nuna cewar hatta soyayya ibada ce, soyayya ibada ce da mutum yake samun lada mai yawa a kanta. Akwai riwaya da ta zo cikin sahih ibn Khuzaima, hadisi na 1796, wanda Anas yake cewa wata ranar juma'a ce Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana kan minbari, a wannan riwayar kenan, wata ranar juma'a Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana kan minbari, fa qala, sai wani mutum yace, ya rasulullah, mata sa'a, yaushe ne sa'ar karshe za ta zama, za ta tabbata? Fa ashara ilaihi an-nasu an iskut, sai mutane suna mar ishara kai shiru, saboda idan ana huduba ya kamata mutum ya shiru, so san cewa ba laifi bane don kai tambaya ga liman ana huduba, babu laifi. Fa sa'alahu thalatha marratin, mutum yake yin shiru sai da ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam sau uku, kullu zalika yushiruna ilaihi an iskut, duk fa'ilin da ya tambaya sai sahabbai sun mar ishara da cewa ya shiru. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda salisa, a karo na uku sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa, wai haka ma za a atatta laha, kai kam da ka nace da tambayar yaushe ne sa'ar karshe na duniya wanda tanadi ka mata. Qala, sai yace, hubbullahi wa rasulihi, tanadin da nayi shine son Allah da manzonsa. Qala, sai manzon Allah yace, innaka ma'a man ahbabta, ai kai kana tare da wanda kake so. To wannan hadisi الإمام البخاري كاو رواية صحابي بدابيو أبو ذر الجفاري سيكون أنس بن مالك صحابان دس كرويتو أن حديثي سنكاي متون بقوي متون واتو متون نقبشيني أبو موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري شما يباد الأباري يتي قيل للنبي صلى الله عليه وسلم وترانا أكتش مع النبي الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم, mutum ne yake son mutane amma aikinsa bai kai ya cin musu ba. Wannan hadisin yana tafi a cikin wannan littafin insha Allah, kuma al-Imam al-Bukhari ya kawo shi cikin, yana sahihul Bukhari kitabul adab babu alamati hubbillahi azza wa jalla, hadisi na 6169, yana sahihu Muslim kitabul birri wa sila babul mar'i ma'a man ahabba, hadisi na 2640. Abu Musa al-Ash'ari yace, atan nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun, wani mutum ne yazo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, kaga ya gwada cewar abin ba sau daya ya faru ba, kamar a hadisin Anas bin Malik yana cewa Annabi yana huduba ne akan minbari wannan mutum ya masa tambaya. Hadisin Abu Musa al-Ash'ari wanda muttafaqun alai yace, wani mutum ne yazo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, musamman yazo ga Annabi, wannan riwayar muttafaqun alaiha. To sannan sahabi na gaba shine Abdullah bin Mas'ud, shi ma ya bada labarin abin da ya faru. Abdullah bin Mas'ud yace, ja'a rajulun ila rasulillah, shi ma hadisin sa yayi kama da hadisin Abu Musa al-Ash'ari, wani mutum yazo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, fa qala, ya rasulullah, ya rasulullah, kaifa tara fi rajulin ahabba qauman wa lamma yalhaq bihim, me kake gani game da mutumin da yake son wasu mutane amma fa aikin sa bai cimma nasu ba, me kake gani? Qala rasulullah, sai manzon Allah yace, almar'u ma'a man ahabba, shi ita ma riwayar Abdullah bin Mas'ud muttafaqun alaiha, tana sahihul Bukhari kitabul adab babu alamati hubbillahi azza wa jal, da kuma sahihul Muslim kitabul birri wa sila babu almar'u ma'a man ahab, da kuma almu'jamul kabir na al-Imam at-Tabrani hadisi na 9780. Sannan akwai riwayar da tazo a cikin sunan Dharqutni fi babi tahara, في باب طهارة الأرض من البول, عن عبد الله بن مسعود أو أبو مسعود البدري. أقول رواية أكثامو واتو تنتمى أكن شنواي أبو عبد الله بن مسعود نكوكو أبو مسعود الأنصاري, وانده أكي كرنسا أبو مسعود البدري شين أكبة بن عمر الأنصاري, وانده شين صحابين خدكين. يتي جاء عربي والبلارب كوي ليزو إلى النبي صلى الله عليه وسلم, بلاربان قوي يزوغ على النبي صلى الله عليه وسلم, كما أنهم بلاربان شيخ كبير صوهوني تكب يا صوف سوسي. فقال سيتي, يا محمد متى الساعة؟ يوش ساعة كرشي ذات زو؟ ف faƙar sai manzon Allah ya ce wa ma a'adatta laha wa natanaji kamata yace la wallazi ba'athaka bil haqqi nabiyyan ina rantsuwa da wanda ya aiko ka a matsayin annabi wato wanda ya aiko ka da annabci ma a'adatta laha min kabiri salatin wala siyamin ban mata tanadin salloli masu yawa ba ko azumi mai yawa ba kaga dai na tsufa illa anni uhibbu Allah wa rasulahu sai dai fa ina son Allah da manzonsa kala sai manzon Allah yace fa innaka ma'a man ahbabta to ai kana tare da wanda kake so shikenan to tsohon dama yace tsohon tukub inji Abu Mas'udin al-Ansari dai da haka yace to alhamdulillah sai je fa zahaba shehu sai wannan dattijo ya tafi gefen masallaci kawai sai ya cire wandan sai kama fitsari shi bai san cewa ba a fitsari a masallaci ba fa akhadha yabulu fil masjid fa marra alaihi an-nas mutane suka wuce fa aqamuhu suka daga shi ka daina nan ba wurin fitsari bane masallaci ne sai manzo Allah ya hange su yace da oho ku kyale shi ya gama ba ku kyale dattijo ya gama fitsarin sa asa an yakuna min ahli aljanna akwai tamanin yana fa cikin yan aljanna kaji annabi sallallahu alaihi wasallam ana fa tamanin ya zama yana cikin yan aljanna ku kyale shi fa sabbu ala bawlihi ma asai aka debo ruwa aka zuba akan fitsarin sa don haka yasa masana hadisi wato suka yi ta magana game da shi wannan balarabe wanda ya taho daga kauye yazo ya faɗi wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai tabbaci domin aka in ya taho ga maganar manzo tabbas ne wato wannan tsoho da kuke gani fadan aljanna ne alqali abubakar ibn al-arabi cikin aridatul ahwazi sharhin da yayi masunan tirmidhi yana mujallad na farko shafi na 244 yace fa bayyana anna al-ba'ila fil masjid huwa sa'il an as-sa'a al-mashhud lahu bil janna wanda yayi fitsari a masallaci ashe ba mutumin banza bane dattijo ne yazo gari ya taho da nufin yayi tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tabbatar dan aljanna ne kaga fitsarin da yake cikin wannan masallaci ba abin kushewa bane jahilci ne ba da gangan bane alitafin tuhfatul ahwazi shima sharhi sunan tirmidhi juz'i na farko shafi 389 malami yace wa kadja fi tasmiyati hadhal arabi akwai malaman da suka faɗi sunan wannan balaraban riwayoyi da aka samu da yawa hatta ibn hajar shima a cikin fathul bari yayi kokarin ya ayyana wannan mutumin amma mai sharhin sunan tirmidhi yake cewa lam ara fi hadha riwaya sahiha khaliya anil kalam babu wata riwaya da ta inganta mai tabbatar da sunan wannan balarabe amma hadisin ya tabbata ya inganta lalle an samu balaraben da ya taho yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tambaya kuma bayan ya an bashi amsa ya tafi gefen masallaci ya kama fitsari saboda tsufar shi da kuma jahilci mutum da biyar shine sayyiduna Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yarda shi ma ya rawaito hadisi akan almar'u ma'a man ahabba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka amma duk cikin waɗannan sahabbai riwayar sayyiduna Ali ita ce bata inganta ba tana al-musnad al-imam al-bazzar amma akwai hadisin da aka tabbatar ya inganta ta hanyar sayyiduna Ali bin Abi Talib wanda ke da alaka da wannan mas'ala illa dai tana al-mu'jam al-saghir da kuma al-mu'jam al-awsat na al-imam al-tabarani babu shakka wannan riwayar ta inganta tana sahihu tarjih hadisi na 337 sayyiduna Ali bin Abi Talib yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace salasun hunna haqqun abubuwa guda uku haƙƙi ne wato la yaj'alu Allahu man lahu sahmun fil islam kama la saham lahu manzon Allah yace mutumin da ke da rabo a musulunci Allah baya sa ya zama daidai da wanda baya da rabo a musulunci na biyu la yatawalla Allahu abdan fayuwallihi ghayrahu babu yanda za a yi mutum a duniya ya zamanto ya jibinci Allah sannan kuma a lahira Allah ya jibintar da shi ga wani wato in ka rike Allah a duniya to tabbata a lahira ma akwai Allah tare da kai manzo Allah ya ce wannan haƙƙi ne Allah ba zai taɓa sa wanda ke da rabo a musulunci ya zama daidai da wanda bai da rabo a musulunci ba wato Allah ba zai taɓa daidaita musulmi da kafiri ba zai taɓa yiwa ba saboda Allah baya zalunci duk mutumin da ya zama musulmi ne to Allah baya daidaita shi da kafiri na biyu duk mutumin da ya rike Allah a duniya to ba yadda za a yi a lahira ya tashi Allah ya ce ba ruwana da kai. Manzon Allah ya ce na uku, wala yuhibbu rajulun qauman, ba yanda za a yi mutum ya so wasu mutane illa hushira ma'ahum, face an tada shi tare da su. Manzon Allah ya ce abubuwa uku din nan haƙƙi ne, gaskiya ne, wajibi ne. Allah ka tsare mu. Duk mutumin da yake son wasu mutane to ko babu shakka zai tashi tare da su. Wannan riwaya ta sayyidina Ali ta inganta kamar da muka ce tana sahihu tartib, don haka yasa littafin al-Imam as-Sana'ani at-Tanwir sharhin al-Jami' as-Saghir malami yace bi tawfiqi lahu ila amal ila fi'l al-khairat wa tark al-munkarat, wato idan mutun ya zama yana son Allah tabaaraka wa ta'ala ya jibince shi, to Allah ba zai bar shi har a lahira wannan mutumin ya zamanto yana tare da shedan ba. Inde ka jibinci Allah a duniya to lahiran ma Allah yana tare da kai. Fa yuwallihi ghayrahu yawmal qiyama, yani fil mukafa'a, bal yatawallahu huwa subhanahu wa ta'ala. Inde ka rike Allah a duniya to a lahiran ma Allah yana tare da kai. Abinda Allah ma yayi tambaya a suratul qalam, afa naj'alul muslimina kal mujrimin, shin zai yiwu musa musulmai su zama kamar masu laifi? Allah yayi tambaya. Allah ba zai haka ba. Saboda haka duk mutumin da ya rike Allah a duniya to Allah nan yana tare da shi a lahira. Mutum na shida shine Abu Huraira, Allah ya kara masa yarda. Hadisin sa yana sunan Abi Dawud kitabul adab babu man yu'mar an yujali, da kuma sunan Tirmidhi kitabuz zuhd babu ma jaa fi akhdhil mali bihaqqihi. Hadisin al-Imam an-Nawawi ya inganta shi Riyadus Salihin shafin 174, haka Ibn Muflih littafin al-adab ash-shar'iyya mujallad uku shafin 528, yana sahihul jami' saghir hadisin 3545. Hadisin Abu Huraira, annabi sallallahu alaihi wasallam yace ar-rajulu ala dini khalilihi, mutun yana kan addinin abokinsa ne, inji manzon Allah. Falyanzur ahadukum man yukhalil, dan haka kowannen ku ya rika duba waye yake abota da shi. Wannan yana da ban tsoro. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutun yana kan addinin abokinsa ne, don haka bayyuwa musulmi yayi abota da kafiri sannan a lahira ya tashi cikin musulmai, la la la, bayyuwa. Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil, duk da cewa abota iri iri ne, amma duk mutumin da ya abota na kudda kudda kafiri to babu shakka suna tashi tare. Domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka. Me yasa ake wannan hadisin yake da alaka da babin nan? Saboda ai soyayya ce. Shi yasa yana kama da wadancan riwayoyi da muka karanta, almar'u ma'a man ahabba, kaga mutum yana tare da wanda yake so. Me yasa kake abota da kafiri? Saboda kana son shi. Shi ko annabi ya ce mutum yana tare da wanda yake so ne. Shi yasa hadisin Abu Huraira ya zamanto ya fi bayani, ar-rajulu ala dini khalilihi, saboda me? Saboda yana son shi. Mutum yana tashi akan addinin masoyinsa, addinin abokinsa. Falyanzur ahadukum man yukhalil, don haka sai mutum ya duba wa yake so a zuciyarsa. Soyayyar da take zuciyarka ka rika auna ta, ka rika auna ta. Akwai hadisin Jabir wanda yana kama da hadisin Abu Huraira, annabi sallallahu alaihi wasallam yace yub'asu kullu abdin ala ma mata alai, za a tayar da mutum ne akan halin da ya mutu a kansa. Kaga in ka mutu da soyayyar wani to haka zaka tashi da son shi, in ka mutu da kiyayyar wani haka zaka tashi da kiyayyarsa. Hadisin yana sahihu Muslim, hadisi na 2878. Shi yasa al-Imam al-Mubarak Furi cikin Tuhfatul Ahwazi yace yuhsharu ma'a mahbubihi, abinda annabi yake nufi shine za a tada mutun tare da masoyinsa. Wa yakunu rafiqan li matlubihi, zai zamanto yana tare da wannan a ranar kiyama. Don Allah tabaraka wa ta'ala shi kansa ya faɗa mana cikin Al-Qur'ani, wanda ayar ta dace da waɗannan hadisai da muka karanta, suratul nisa aya ta 69-70, wa man yuti'i Allaha war rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu 'alayhim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, wanda duk ya ma Allah biyayya da manzonsa to yana tare da waɗanda Allah ya musu ni'ima a ranar kiyama, annabawa, siddiqai, shahidai, salihai. Idan ka so su kana tare da su, kaga ya dace da hadisan nan, almar'u ma'a man ahabba. shi yasa al-imam Mubarak Furi yace zahirul hadisi al-umumu shamil, wadannan hadisi da muka karanta zahiri suna game halayen mutane gaba daya, li salihi wa talihi, in kana tare da mutumin kirki a duniya to a lahira ma kuna tare, in kana tare da mutumin banza a duniya to a lahira ma kuna tare. Wato wannan shi yasa malamai ke tsawatarwa mutum yayi kokari ya dasa son masoya Allah a zuciyarsa, ko da zuciyar ba ta so. Kayi kokari ka dasa son masoya Allah a zuciyarka, ko da zuciyar ba ta so, har ta saba. Kar ka yadda zuciyarka ta saba da son makiya Allah, don babu shakka Allah ba a yaudararsa. Abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, yub'asu kullu 'abdin 'ala ma matali, za a tada bawa ne akan halin da ya mutu a kai. Za ka shiga motar mutum ka ji babu wani abu banda kiɗe-kiɗe, ko da babu kasar shi, babu tashar da yake sauraro banda FM. Sannan musulmi ya zama wayar sawaka, ɗakin sawaka, kuma ya yadda mawaƙan nan fasikai ne, ya yadda ba mutanen kirki ba ne, amma yana son su. Baya sauraron karatun Alƙur'ani, baya sauraron wa'azi. Ko da zuciyarka ba ta so, ka tilasta ta ta so, saboda in ta saba da son wa'azi da son karatun Alƙur'ani, za ka ga ba ta ma ƙaunar waƙa. Abin da ya sa zuciyar ta ka a yanzu ba ta iya sauraro, saboda ta riga ta saba da maganganun ashararu, saboda ta saba da waƙa da kiɗa da shirbe, yawwa da fina-finai, na'am. Amma idan ka sabar ma zuciyarka da wannan da abin da ya shafi tilawar Alƙur'ani da wa'azi da abin da ya kama da haka, to sai a waye gari zuciyar ta saba, domin abin da kake so shi yake tabbata gare ka. Kayi kokari kai haka kafin ka mutu, shine abin da manzo Allah yake nufi, dan kana mutuwa akan halin za a tare kai. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa ba maganar aiki na jiki bane, dama zuciyar ce ma'auni. Ar-rajulu ala dini khalilihi, kaga maganar ba ta hali bane. Ba za ka tashi a lahira ka ce aini kiɗan na so ba halinsa ba, ba addininsa ba, la. Manzon Allah ya ce addinin da za ka tashi da shi shine addinin masoyin naka. Ba maganar wato za ka tashi ne a ce ai kana son kiɗansa ba, la. Kana son addininsa, domin inda kana son Allah da ka so masoya Allah. Allah ya samu gane. Mutum na bakwai shine Safwan bin Affal. Safwan bin Affal hadisinsa yana Sunan Tirmidhi. Wanda Zirr bin Hubaysh al-Kufi, shi wannan Zirr bin Hubaysh wato ya riski zamanin jahiliya, amma bai taba ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, dan haka shi ma ba a sa shi cikin sahabbai, amma dai yana cikin manyan tabi'ai, yana da rai zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana da rai wato da girman sa, amma bai musulunta ba sai bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, dan haka yasa ake sa shi cikin tabi'ai. Zirr bin Hubaysh babban tabi'i ne, shi ya bada labarin nan, yace ataitu Safwan bin Affal, shi mutumin Kufa ne, Kufa tana kasar Iraq, ya tashi daga Iraq ya taho Madina saboda ya hadu da wani sahabi da ake kiransa Safwan bin Affal al-Muradi, zamanin Sayyidina Usman yana shugabanci, Allah ya kara masa yarda. Yana bada labari yace musamman na baro Kufa ta kasar Iraq na yi takakka har zuwa garin Madina, saboda kawai in ga wannan sahabi in mar tambaya, as'aluhu, dan in masa tambaya anil masfi alal kufai, game da shafan huffi, tambaya guda daya ta ɗauko shi daga ƙasarsa zuwa garin Madina, duk da cewa akwai wasu tambayoyi, amma dai wannan ita ce muhimmiya. Fakala, lokacin da nazo na hadu da Safwan bin Affal, sai yace ma ja'a bika ya Zirru, me ya kawo ka garin Madina, ya kai Zirru bin Hubaysh. Kuntu, sai na ce innahu hakka fi sadri, akwai wata matsala ta fiqhu da ta ringa kaikayi a kirjina, a zuciyata tana ta kaikayi a zuciyata, ban samu nutsuwa ba, ban samu gamsuwa ba. To sai na ga babu wanda zai warware min wannan damuwa sai sahabin manzon Allah, ba wani malami da ke garin ba. Wannan kaikayi da ke zuciyata na tambaya, don haka na taho ne saboda neman ilimi, ibtida'il ilmi. Fa qala, sai Safwan bin Affal ya ce innal mala'ikata taba'u ajnihataha li talibil ilmi ridaan bima yatlub, hatta mala'ika yana sassauta fuffukensa ga mai neman ilimi saboda yarda da aikin da yake yi, wato saboda tafiyar da kake, ko da daga gidanka ne zuwa masallaci, majalisin karatu, mala'ika yana daraja ka yanda ka san wato soja ya tsara mu mutum saboda girmamawa. To haka mala'ika yake sassauta fuffuke ga mai neman ilimi, saboda babu abin da ke da daraja a duniya ga dan adam fiye da ilimi, da wannan ne dan adam ya samu daraja akan mala'ika da kuma tsoron Allah. Sai da ya fara gaya masa haka, yace ai hatta mala'ika wato yana sassauta fuffukansa ga mai neman ilimi saboda yarda da abin da ya taho nema. Kuntu sai nace masa, to wato kaikayin da ke zuciyata shafa ne da ake kan huffi, an ce mutum yana iya shafa kan huffi bayan yayi alwala. To ba'dal ga'ib, idan na tafi ba haya nayi alwala na shafa huffi, sai na shiga banɗaki da wannan huffi din nayi ba haya wal bawl nayi fitsari na fito na sake alwala, shin bazan cire huffin nan ba, sai dai in shafa shi duk da cewa nayi ba haya nayi fitsari? Wannan abu yana ta mun kaikayi a zuciyata, wannan ita ce damuwa ta, abin da ya kawo ni gare ka kenan. Wa kunta imra'an min ashabi rasulillah, kai kuwa Safwan bin Affan mutun ne daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Faji'tuka as'aluka, wannan yasa na taho saboda in maka tambaya, in ka bani amsa an gama, dan na tabbata amsar ka amsa ce ta manzon Allah. Amma kafin ka bani amsa, tambayar ita ce hal sami'tahu yadhkuru fi zalika shay'an, shin ka taba jin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana game da wannan damuwa da nake da ita? Mutum ya shafa huffi, ya shiga banɗaki, ya yi bawali ko ba haya, ya fito kuma ba zai cire huffin ba, ya shafa kansa, ya shiga masallaci, ya sallah, ka taba jin Annabi ya faɗi haka? Kala sai ce na amkware kuwa, ba ma sau ɗaya ba. Kana ya amuruna, Annabi yana umurtan mu, idza kunna safran, in mun yi tafiya, yani musafiri, Allah nanzi a khifafana salasata ayyami, in tafiya ce muka yi, idan mu matafiya ne, to huffin idan mun yi alwala mun sa shi, kar mu cire shi tsawon kwana uku, duk alwala in ta zo sai dai mu shafa kansa tsawon kwana uku. A to za ka yi kwana uku ba fitsari ba haya ne? Saboda haka duk ko da ka yi ba haya, ko da ka yi fitsari, ba za ka cire huffin ba. In ka yi alwala sai dai ka shafa huffin kawai kai sallah. Illa an janabatin, sai fa in janaba ce ta same ka, to ai kaga dole ayi wanka gaba daya. Lakin min ga'itin wa bawlin wa nawmin, amma saboda bacci, saboda ka shiga ba haya, saboda ka yi fitsari, ba za ka cire huffin ba, sai dai ka shafa kansa. Annabi da kansa yana mana wannan umarni, ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba. Sai ce to an gama wannan amsa kuma ka riga ka bani. To amma akwai kuma tambaya, sai tun da dai na haɗu da kai ba za a rabu ba, sai na ƙara da wata. Hal sami'tahu yadhkuru fil hawa shay'an, shin abin da ya shafi soyayya haka nan ka taɓa jin Annabi ya yi magana a kanta? Soyayya tana da wani matsayi a addini? Kada ya ce na'am, ƙwarai kuwa, kunna ma'a rasulillah, ai mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mun kasance tare da manzon Allah fi ba'd asfarihi, a cikin tafiye-tafiyen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga shi labarin Safwan bin Affan ya bambanta da riwaya ta Anas bin Malik, domin Anas ya ce a masallaci Annabi yana huduba, wani mutum ya masa tambaya, ga kuma Abu Zar al-Ghifari wanda shi da kansa ma yake yayi tambaya, shine riwaya da tazo cikin Al-Adabul Mufrad. Amma riwayar Safwan bin Affan ya ce muna tare da Annabi cikin tafiye-tafiyen da yayi, akwai wata tafiya muna tare da shi, fanadahu rajulun, sai wani mutum ya kwala ma Annabi kira, ya Muhammad, ya Muhammad, fa kulna lahu, sai muka ce wai haka, ugbub min sautika, ka sassauta muryarka mana, kai ba kawai Balarabe ne irin na kauyawa, ka sassauta muryarka, fa innaka inda Annabi, kana fa wurin Annabi ne. Fa ajabahu Annabi, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa mar ala nahwin min sautihi, yanda ya daga murya, ya Muhammad, sai manzo Allah yace ha umu, ya Muhammad, sai manzo Allah yace gani nan, kaga ya daga murya da karfi. Zaka ce ah, me yasa? Ibn al-Athir yace akwai dalili, ba wai wasa Annabi yake mar ba, la ba wasa bace. Ibn al-Athir a cikin Nihaya fi Gharib al-Hadith wal Athar mujallad na biyar shafin 284 yace inna ma rafa'a sautahu alayhi salatu wa salam min tariqi shafaqa alayhi, abinda yasa Annabi ya daga murya lokacin da zai amsa ma wannan balaraban kauyi, saboda tausayin shi ne, domin duk mutumin da ya daga murya sama da ta annabi aikinsa yana baci. Saboda haka tunda ya daga murya ya kira annabi, sai annabi ya daga murya ya amsa, yanda muryarsa bata zama tana sama da na annabi ba, ya zama muryar annabi ta fi nashi ɗaukaka. Da saboda haka bai daga murya sama da ta annabi ba. Abinda Allah ya faɗa a suratul hujurat aya ta 2, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din. Me Allah yake karshe? An tahbata a'malukum wa antum la tash'uru. Duk wanda ya daga muryarsa sama da ta annabi aikinsa zai baci, alhali bai ma sani ba. Kaga nan jahilci ba shi da ma'ana. Domin Allah ya ce wa antum la tash'uruna, alhali ba ku sani ba. Jahilci ba shi da tasiri a nan. Don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da mutumin ya kira shi, ya Muhammad, ya Muhammad, sahabbai suke ce masa kai to kai ka sassauta murya, annabi ne fa. Suna jin tsoron karfa aikinsa ya baci. Shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya daga murya ya amsa. Kaga sai ya daga muryarsa sama da ta wannan balaraban kauye. Sai zama tausayi ne gare shi, fauka sautin nabi sallallahu alaihi wasallam, fa azarahu li jahilihi. Kaga annabi ya karbi ya katse hanzarinsa saboda jahilci. Wa rafa'a nabi sallallahu alaihi wasallam sautahu hay hatta kana mithla sautihi. Ya daga muryarsa har sai da muryarsa ta zama tana sama da muryar wannan balarabe, li farti ra'fatihi bihi, saboda ainihin tausayi na annabi sallallahu alaihi wasallam. To sai wannan balarabe ya ce الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. mutun ne yake son wasu mutane amma fa aikin sa bai cimma nasu ba. Sai manzo Allah ya ce almar'u ma'a man ahabba, mutun fa yana tare da wanda yake so. Wannan yana sunan Tirmidhi, sunan Nasa'i, sunan Ibn Majah, hadisin ya inganta hadisin Safwan bin Asal, yana sahihu sunan Tirmidhi, hadisi na 3535. Ibn Hajar yana daga cikin malaman da suka tattaro waɗannan riwayoyi. Sai ya ce in ka lura cikin Fathul Bari mujallal na 7 shafi na 49, Abu Musa al-Ash'ari, Abu Zarri, wato akwai riwayar da take nuna kowannensu ya yi ma annabi wannan tambayar. Kaga an sani kenan, an san mutane biyu da suka yi wannan tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Domin akwai riwayar Abu Musa al-Ash'ari da yake cewa qultu ya rasulullah, Abu Musa al-Ash'ari ya ce ni ne na ce ya Rasulallah al-mar'u yuhibbu al-qawma wa lamma yalhaq bihim, mutum ne yana son wasu mutane amma fa aikinsa bai kai nasu ba. Kaga mun karanta cikin al-Adabul Mufrad hadisin Abu Zar al-Ghifari, fa qultu ya Rasulallah, ya Rasulallah al-mar'u yuhibbu al-qawma wa la yastati'u an ya'mala bi'amalihim, mutum yana son mutane amma ba zai iya aiki irin aikinsu ba. Don haka kaga an tabbatar sahabbai guda biyu waɗanda an san su sun yi irin wannan tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Su'alu hazaini innama waqa'a lil amal. To su tambayoyin da suka yi, inda zaka lura da shi? Ibn Hajar ya ce da tambayan Abu Musa al-Ash'ari da tambayan Abu Zar al-Ghifari yana kan aiki ne. Mutum yana son wasu mutane amma aikinsa bai kai nasu ba. Amma shi wancan da ya taho ya yi tambaya wanda ba a faɗi sunansa ba, imma wanda ya tambaya a hadisin Anas bin Malik annabi sallallahu alaihi wasallam yana hutubar Juma'a, ko kuwa balaraban da ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya lokacin da manzon Allah yake tafiya, ko a wasu riwayoyi da aka ce wanda ya taho ga annabi musamman ya zo garin Madina don ya yi tambaya ga manzon Allah, shi ne kamar wannan tsoho da ya kai ga fitsari a masallaci. Duk dai ba a kira sunayensu ba. Abinda tambayar da ta kawo su akan yaushe ne sa'ar ƙarshe. Amma kamar Abu Zar al-Ghifari da kuma Abu Musa al-Ash'ari su sun yi tambaya ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam, mutum yana son wani aikinsa bai kai nasu ba. Sai manzon Allah ya ce ai mutum yana tare da wanda yake so. Amma wadancan fa suna tambaya ne game da sa'ar ƙarshe, manzon Allah ya ce wani tanaji kai? Sai ya ce to dai ina son Allah da manzo. Kaga ba wai sun yi tambaya ne akan ainihin matsayin soyayyar ba. Don haka hadisin Anas an-Nasa'il 'ani sa'a a Arabiyyu yana sunan Dayarqutni, kamar hadisin Abu Mas'udin al-Ansari wannan balarabe da ya fi tsari a cikin masallaci, ya Muhammad mata sa'a, manzon Allah ya ce wa ma a'adatta laha, wani tanaji kai ma sa'ar ƙarshe? Fadalla ala anna sa'ila fi hadisi Anas huwa al-Arabi alladhi bala fi masjid. Don haka riwayoyi da suka zo daga Anas bin Malik suna nuna cewa wannan balarabe da ya fi tsari a masallaci shine wanda ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya, shine wanda yau manzon Allah tambaya a ranar Juma'a manzon Allah yana hudba domin duka riwayar tana nuna guda ce amma banda hadisin Safwan bin Affan tunda yace suna cikin tafiya wani mutum ya daga murya ya kira Annabi sallallahu alaihi wasallam amma duka tambayar su game da sa'ar karshe ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wani tanadi kai masa'ar karshe sai ce ban yi tanadin komai ba sai dai ina son Allah da manzo Annabi sallallahu alaihi wasallam yace almar'u ma'a man ahabba ai mutum yana tare da wanda yake so akwai matsaloli kamar guda uku dangane da wannan hadisi ta yanda masara hadisi suka sharhi akan sa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam almar'u ma'a man ahabba mutum yana tare da wanda yake so abu na farko shine duk da cewa an ce idan kana son Annabi sallallahu alaihi wasallam zaka kasance tare da shi kana son Sayyidina Abubakar As-Siddiq Allah ya kara masa yarda zaka kasance tare da shi haka nan ma Sayyidina Umar Al-Imam An-Nawawi Al-Sharh Sahih Muslim juz'i na 16 shafin 186 yace wannan kadai abin da yake nuna maka fadlu hubbillahi wa rasulihi wa salihin abinda kawai hadisan nan suke karantar da mu shine falalan soyayya ga Allah da son manzon Allah da son bayin Allah na kwarai wa ahlul khairi al-ahya' wal amwat wato masu rai da matattu soyayya tana da falala shine abinda waɗannan hadisai suke karantar da mu soyayya tana da falala in kayi ta zaka ci riba a ranar kiyama zaka tana da tasiri kamar yanda soyayya take tasiri a duniya haka ma a lahira tana tasiri soyayya tana da falala wa min fadli mahabbatillahi wa rasulihi intisadu amrihima amma akwai sharadi wanda malamai suka yi kuma an ce idan kana son manzon Allah zaka kasance tare da shi ba sharadi bane ya zamanto aljannar annabi tana daidai da aljannar kala la yalzamu min kaunihi ma'ahum an takuna manzilatuhu wa jaza'uhu mislahum min kulli wajhi ba wai dan an ce kana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a aljanna ana nufin aljannar kada ta manzon Allah daidai wa daidai ba haka bane baya nuna cewa wato sakamakon da wanda ake samu iri guda ce illa dai Allah tabaraka wa ta'ala yana hada su a cikin wato daraja ta karama guda daya amma akwai falala a tsakanin juna abu na biyu shine kasancewar wato mutum yana son wani mutumin kwarai idan kana son wani to labudda ya kasance kayi aiki shine abinda al-Imam An-Nawawi yake fada anan wa min fadli mahabbatillahi wa rasulihi intisalu amrihima idan kana son Allah to zaka bi umarnin su ba wai idan kana son Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka dinga rera waka wannan ba shine son Annabi ba in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in kuna son Allah to ku bi ni abinda ke nuna kana son Annabi shine biyayya ga manzon Allah yanda Annabi ya salla yanda ya azumi yanda ya tahiyarsa yanda ya sa suturarsa yanda ya rayuwarsa in kana yi ba sai ka gaya ma kowa ba duk wanda ya ganka ya san masoyin manzon Allah ne amma ba zai yi mutum ya yi fitsara sannan ya rera waka da sunan shi masoyin Allah masoyin manzo ba ne ba ta waka ake nuna soyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba iz law amilahu lakana minhum wa mislahum aikin nan shike kai ka a kirga ka cikin masoya Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wannan aya sharadi ne kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah in dai kuna son Allah to ku bi ni manzo Allah bai ce ku rera min waka ba ku bi ni Allah zai so ku don haka duk inda aka ce ma ga sunnar Annabi to sunnar ka ce ba wasa sai ka rungume ta saboda me saboda kana son Allah kana son manzon Allah wannan aya ce ta alqur'ani don haka yasa al-azim abadi mai littafin aunul ma'bud mujallad na 16 shafi na 25 sharh sunan abi dawu yace hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa almar'u ma'a man ahabba mutum yana tare da wanda yake so ya'ani man ahabba qauman bil ikhlas sharadi ne a samu ikhlasi a soyayyar ba ƙarya ba domin da yawa mutumin da zai rera waka dan yana son annabi babu ikhlasi yana yi ne dan duniya ta sani yana yi ne dan makwabtansa su san yana son annabi amma tana yi wa aikinsa ya saba mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yau gara yake ka'ida ce a samu ikhlasi don haka yasa cikin hadisai da muka karanta mun karanta hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Anas yana sunan Tirmidhi wanda manzon Allah ke cewa almar'u ma'a man ahabba wa lahu maktasaba. Sannan wata riwayar da ta zo cikin Shu'abul Iman na al-Imam al-Baihaqi, anta ma'a man ahabbta wa laka maktasabta. Wanda malamai sun yi sharhi akai suna cewa abinda manzon Allah yake nufi shine a samu ikhlasi akan soyayyar da kake wa wani domin Allah. Dole ne a samu ikhlasi shar'i, don kana so soyayya ta baki babu ikhlasi, wannan soyayyar ba ta samar maka wannan ladan a ranar tashin kiyama. Kuma dole ne ya zama aikinka yayi kama da nasu, dole ne ya zama aikinka yayi kama da nasu koda bai kai ba. Domin abinda Abu Dharr al-Ghifari yayi tambaya kenan ga Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da muka karanta, haka nan Abu Musa al-Ash'ari, ya Rasulullah, mutum yana son mutane amma aikinsa bai kai nasu ba. Ashe kaga ba wai yana so kuma sai ya zauna bai aiki ba ko? Ashe dole kai aiki, sai dai kawai aikin naka bai kai nasu bane. Wannan dalilin yasa al-Imam al-Ghazali a littafin Ihya Ulumuddin juz'i na biyu shafin 160 ya kawo fassaran al-Hasan al-Basri. Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala ya ce, la yaghurrannaka qawlu man yaqul, kada fa wannan hadisi a samu rudu tare da kai ta wajen fahimtansa. Almar'u ma'a man ahabba, ai mutum yana tare da wanda yake so. Saboda haka sai ka zauna ba sallah, ba azumi, ba komi, in an tambaye ka yaya, sai ka ce ina son Annabi. Al-Imam al-Ghazali ya ce, ah, baka sallah, baka azumi, baka riko da sunnar manzon Allah, amma kana korafin kana son Annabi. Kada fa wannan hadisi ka samu kuskuren fahimta, domin abin da ya faru da Yahudu da Nasara kenan. In ji al-Imam al-Ghazali, Allah ya masa rahama, fa innaka lan tarhaqa al-abrara illa bi a'mali, ba za ka taba haduwa da mutanen kirki ba sai kai aiki irin nasu. Innal yahuda wan nasara wa ahla al-bid'a yuhibbuna anbiya'ahum wa laysu ma'ahum. Yahudawa suna son annabawa, nasara suna son annabawa, Kirista yana son Annabi Isa alaihi salam, zai gaya ma haka. Amma baki dai abin da yake yi babu alaka da Annabi Isa alaihi salam. To wannan soyayya ce ta baki wacce ba ta da amfani. Da a ce soyayya ta baki tana tasiri ba tare da an yi aiki ba, da ba mai tafiya wuta. Saboda Yahudawa sun ce suna son Allah, suna son Annabawa, Nasara sun ce suna son Allah, suna son Annabawa. Don haka yasa Allah ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, ka gaya musu, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, in dai kuna son Allah to ku bi ni. Bin Annabi shike tabbatar da gaskiyar kana son Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ko da aikin ka bai kai na manyan mutane ba, amma dai kana ta kokari kaga cewa ka kamanta, inda ana cewa fa tashabbahu idza lam takunu mislahum, ko da ba ka yi kaman wani to ka kamanta. Inna tashabbuha bil kirami fadahun, innama al-ma'na adamu at-tasawi. Haka na al-Imam Zarqani ya faɗa cikin al-mawahib ladunniya, inda yake cewa almar'u ma'a man ahabba, cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum yana tare da wanda yake so a cikin aljanna kenan, bi husni niyyatihi min ghairi ziyadati amalin, saboda kyawun niyya, saboda ikhlasi. Zuciyarka akwai ikhlasi, kana son Annabi, kana son masoya Annabi, to amma aikin naka kadan ne, sai Allah ya daga ka a saboda wannan ikhlasi da ke zuciyarka. Li'anna mahabbatahu lahum li ta'atihi, me yasa kake son su? Ai kana son su saboda suna bin Allah. Tunda kana son su suna bin Allah, to hakan a dalilin wannan zaka samu irin wannan falala ta Allah tabaraka wa ta'ala wanda zai baka. Wannan dalilin yasa dole ne musulmi ya rika kokarin cire wato kiyayyar mutanen kwarai a zuciyarsa. In ka ji zuciyarka ba ta son mai riko da sunna, to kai kokari kai mata fada, domin tana so ta kai ka ga halaka. Domin son masoyin Allah wajibi ne, wannan soyayya ita ce take sa ka samu falala a ranar kiyama. Kai kokari ka tilasta zuciyarka ta so masoyin Allah, kuma kai kokari ka tilasta zuciyarka ta ki makiyin Allah, dan in baka tilasta ta ba za ka kai ka ga halaka. Abinda Ibn Hajar al-Haythami ya faɗa cikin littafin al-Kaba'ir ɗinsa da ya rubuta, wato Kitabuz Zawajir, a Kitabuz Zawajir juz'i na farko shafi na 184 yana magana game da daga cikin manyan zunubai. Al-Imam al-Haythami a littafin al-Zawajir yana kirga manyan zunubai al-Kaba'ir, ya ce daga cikin manyan zunubai akwai son az-zalumai da fasikai da kin salihai da mutanen kwarai. babban zunubi ne ya zama zuciyarka tana son azzalimi, zuciyarka tana son fasiki, zuciyarka tana kin mutumin kwarai, ba karamin zunubi ba ne, domin za ta kai ga halaka. Allah ka tsare. Idan ishara ga wannan hadisi almar'u ma man ahabba, yace wala huwa wajhun idhil farbu annahu ahabba alfasiqina li tilkihim, aka waye gari kana son fasikai saboda fasikancin da suke, wa abghaba salihin li salahihim, baka san mutanen kware saboda sun yi riko da addini, baka san mutumin kware dan yayi riko da addini, to zuciyarka babu shakka ta nemi halakar da kai. Kuma inda zaka yi kokarin renonta, to a hankali zaka iya, a hankali zuciyarka za ta iya son wanda kake so ta so shi, domin idan ka rene ta ya zama kana nisantar wake-wake, kana nisantar mutanen banza, a hankali zuciyar za ka ga an wayi gari, wato ta dawo tana son mutanen kwarai, kuma tana kyamatar mutanen banza, kamar yadda Ibn Taymiyyah yake magana a kan fiqhul qulub cikin majmu'u fatawa mujallal 10752, yace hadhal hadithu haqqun, hadhal hadithu haqqun, wannan hadisin gaskiya ne. فإن كون المحب مع المحبوب أمر فطري لا يكون غير ذلك، وكونه معه هو على محبته إياه، فإن كانت المحبة متوسطة أو قريبا من ذلك كان معه بحسب ذلك، وإن كانت المحبة كاملة كان معه كذلك. إذا زوجير تنا صم متانم بنزا كدن تو ألاهير المحكا، إذا زوجير تنا صم متانم بنزا سوسي تو ألاهير المحكا. والمحبة الكاملة تجب معها الموافقة للمحبوب في محبه. إذا زوجيا كان هذا تكتن سويا، إذا أكو تكتير سويا أزوجيا تدول قبع قنجي كذا فكام أيكي، واتو إذا سويا كتنتي تبذات كي قاكي قبع قمتن سويا أيكي با. أما إذا زوجيا كان سويا تكتيا تذعوا أيكي ذات قمتن يكام أيكي، ya kama aiki irin na wanda yake so. Idza kana almuhibbu qadiran alaiha fa haythu takhallafat almuwafaqa ma alqudra yakunu qad nakasa min almahabba biqadri zalika, dan kaga zuciyarka tana son annabi amma jikinka ya ki yin aiki da sunnar annabi, to son da yake zuciyarka na annabi bai kai kamala ba, domin idan soyayyarka ga annabi a zuciya ta cika, to dole gababun jikinka za su kama aiki, saboda abinda manzon Allah ya faɗa yake cewa zuciya ita ce uwar jiki gaba daya, da zaran ta gyaru jikin gaba daya zai gyaru. Kaga tunda zuciyar kai kana jin kana son annabi amma gababunka sun kiriko da sunnar annabi, wannan ishara ce da take nuna maka son da yake zuciyarka na annabi na kasashe ne, kuma gaskiya ne abu ne a fili. Shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana qarara a suratul mujadala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu. Allah yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam, ba za ka taba samun mutanen da suka yi imani da Allah da ranar karshe kuma suna son wanda ya saba ma Allah da manzon shi ba. In dai sun yi imani da Allah ba za ka samu suna son wancan ba, wato in dai soyayya ta cika to ba za ka ga mutum kuma yana son makiyin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratuhum ulaika kataba fi qulubihim al-iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah yace ulaika hizbullah, saboda suna tare da annabawa da siddiqai da shahidai da kuma salihai. Ala inna hizballahi humul muflihun, a idan zuciyar akwai soyayya cikakkiya to ba yadda za a yi a ce gababun jiki sun ki amsawa. Dole ne idan zuciya tana so, so na gaskiya, so na hakika, gababun jiki za su amsa, dole ne gaban jiki zai amsa. Don haka yasa son annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya tabbata a zuciya akwai alama. Taya za a yi a gane? Ta jikin bawa, ta jikin bawa za a ga hannuwanka suna kokarin aiki riko da sunna, kafafunka suna tahiya ga sunna, kamar yadda hadisin waliyi yake karantar da mu. To sannan wato a ƙarshe abin da ya kamata mu sani shine son Allah da son mutanen kwarai, ka so Allah, ka so annabin Allah, ka so salihai, wannan soyayyar ba su kake ba. Asali son yana komawa ne ga Allah, shi yasa Anas Abu Dharr al-Ghifari cikin hadisin da muka karanta yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam inni uhibbu Allah wa rasulahu ina son Allah da manzonsa. Annabi ya ce anta ma man ahbabta ya Abu Dharr. Hakikatan idan mutum yana son wani don addini to ba wannan yake so ba, Allah ne yake so, saboda ai kana son shi ne saboda Allah. Yazo bayanin haka yazo cikin Majmu'u Fatawa mujallal na 10 shafi na 610. Wa inna ma tuhibbul anbiya wa salihun, me yasa kake son annabawa, me yasa kake son salihai mutanen kwarai? Taba'an li mahabbatihi, saboda son Allah ne da suke yi. Kana son annabawa saboda suna son Allah, kana son mutanen kwarai don suna son Allah. Fa inna min tamami hubbihi hubbu ma yuhibbuhu, kafin son ka ga Allah ya tabbata sai ka so abinda Allah yake so. Don in baka son abinda Allah yake so baka son Allah. Shi ko Allah yuhibbul anbiya wa salihin, Allah yana son annabawa, Allah yana son salihai. Wa yuhibbul a'mal as-saliha, Allah yana son ayyuka na kwarai. Idan ka ga zuciyarka ba ta son wani aikin kwarai to ya nuna cewa ba ta son Allah. Idan zuciyarka ba ta son wani aikin kwarai, hakikatan ba aikin bane ba ta so, Allah ne ba ta so. Saboda Allah shi ya shar'anta wannan aikin. Allah yana son annabawa, Allah yana son ayyuka na kwarai. Fa hubbuha lillahi huwa min tamami hubbihi, kaso masoyin Allah shine cikon son Allah tabaraka wa ta'ala. Wa amma al-hubbu ma'ahu fa huwa hubbul mushrikeena alladheena yuhibbuna andadahu, amma kace kana son Allah sannan waje guda kuma kana son makiya Allah, to wannan shine abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsawatar akai. Ya tsawatar akai. Fal makhluqu idha ahabba lillahi kana hubbuhu jaziban ila hubbillah, in dai kana son mutum don Allah to wannan soyayyar taka tana jawo maka son Allah. Wa idza tahabba ar-rajulani fillahi ijtama'a ala zalika, idan mutane biyu suna son juna saboda Allah to da zaran Allah ya zamanto babu shi a tsakaninsu shikenan sai su rabu. Kamar yadda Bahaushe ke cewa wai idan babu guga me yake gawai, kana son mutum ne saboda yana son Allah ko? Ranar da ya bar Allah fa ba ruwanka da shi. Saboda haka yasa soyayya in ana yin ta domin Allah to ana gina ka ne akan wannan mizani. Da zaran mutum ya bar sunna ka bar shi, da zaran mutum ya bar addini baka tare da shi, yana da falala. Shi yasa a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi yake cewa akwai hadisul qudusi wanda yake sahihu Jami' Saghir, hadisi na 4321, haqqat mahabbati lil mutahabbi nafiya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah madaukaki yace soyayya ta tana wajaba akan masu son juna saboda ni, soyayya ta tana wajaba akan masu son juna saboda ni. Wa haqqat mahabbati lil mutajalisi nafiya, soyayya ta tana wajaba akan mutanen da suke zama saboda ni. Ayi ka lura abin da ya hada mu anan kenan saboda son Allah. Allah muna roƙonka ka ba mu soyayyarka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle Allah ya faɗi haka, soyayyarsa tana wajaba akan waɗanda suka zauna, ba abin da ya zaunar da su sai Allah, dalilin Allah kawai. Wa haqqan mahabbati lil mutabadilina fiha, manzo Allah yace, Allah tabaraka wa ta'ala yace soyayyarsa tana wajaba akan waɗanda suka bada dukiyarsu saboda ni. Idan dai ka bada dukiya don Allah to Allah yana wajabta son ka. Wa inna lillahi ibadan laysu bi anbiya wala shuhada, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya faɗi wannan yace Allah yana da wasu bayinsa, wato akwai wasu bayi na Allah da suke kan duniyan nan. Waɗannan bayi na Allah ba annabawa bane ba shahidai bane, ba annabawa bane ba shahidai bane, kuma duniya ba ta rabuwa da su. Yagbituhumul anbiya'u wa shuhada, amma a filin hisabi da annabawa da shahidai za su yi sha'awar waɗannan mutanen. Hatta annabin Allah zai sha'awar wannan mutumin, hatta shahidi wanda ya mutuwa shahada zai sha'awar wannan mutumin. Manzon Allah yake abinda zai sa a yi sha'awar su bi qurbihim min Allah, saboda kusantar Allah da suka yi a filin hisabi, saboda kusantar Allah da suka yi a filin hisabi. Menene aikinsu? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa hum qaumun tahabbu bi rauhillah, mutane ne waɗanda suka so juna kawai saboda addinin Allah tabaraka wa ta'ala. Ala ghairi amwali ne yatabazzalunaha, ba dan wata dukiya da suke ba ma juna ba. Kana son wane ba dan ya baka dukiya ba, kana son shi kawai don addini. wannan soyayyar da kai wa mutum don addini babban falala ce wanda manzon Allah ya ce a filin hisabi hatta annabin Allah sai ya sha'awar mukamin da zaka samu hatta annabawa za su yi sha'awar mutumin da ya so wani saboda addini baka so mutum nan saboda dukiya ba wala arhami yatawasaluna biha baka so wannan mutumin saboda zumunci da ke tsakaninku ba ka so shi ne kawai saboda masoyin Allah ne ka so mutum ne kawai saboda yana son sunnar manzon Allah sai manzon Allah ya ce inna li wujuhihim lanuran wallahi fuskokinsu haske suke a filin hisabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fuskokin masoya juna domin Allah suna haske a filin hisabi Allah ka samu cikin su wa innakum la'ala karasin min nurin sannan suna kan wasu kujeru da Allah madaukake ya ba su kujeru na haske kujeru ne na haske saboda rayuwa ta kiyama ba kamar ta duniya bace Allah kadai sai siffar ita wannan kujera amma dai yana zuwa sun samu karama a filin hisabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace lokacin da mutane suke fita daga kaburbura ba a barin razana sai mutun ya san makomar shi babu shakka ba a rabuwa da razana sai mutun ya san makomar sa to amma manzon Allah yace la yakhafuna idza khafa an-nasu waɗanda suka so juna dan sunnar manzon Allah ba sa tsoro a lokacin da mutane suke razana wala yahzanuna idza hazina an-nasu ba sa bakin ciki idan mutane sun yi bakin ciki wato idan ka so wani don Allah to idan zaka tashi ma daga kabari Allah yana zuba maka nutsuwa ne a zuciyarka babu fargaba babu tsoro babu bakin ciki babu tashin hankali sannan ga fuskar mutum tana haske ga karamar da ya samu a filin hisabi na yi dalili kawai saboda ya so wani domin Allah tabaraka wataala ashe son da kai din ya jawo maka wata daraja mai girman gaske a ranar tashin kiyama don haka Isa ibn Taymiyya yace fa innaka idza ahabbta shakhsan lillah idan ka so mutum don Allah kana Allahu huwal mahbub li zatihi ai asali ka so zatin Allah ne falam fa kullama tasawwartahu fi qalbika tasawwarta mahbuban haqq da min dusa ilin da ka tuna wannan mutume kana tuna cewa ai ga wani masoyin gaskiya in ma mutuwa yayi da zaran ka tuna mutum ka kan tuna ai ka tuna masoyin Allah fa ahabbtahu fazada hubbuka lillah idan ka dada son mutumin son da kake ma Allah sai dada karuwa wato duk sa'ilin da ka so wani domin Allah to Allah yana kara maka so son sa a zuciyarka kama idza zakarta annabi sallallahu alaihi wasallam wal anbiya qablahu wal mursalin wa ashabahum salihin wa tasawwartahum fi qalbika wato kamar yanda idan ka tuna annabawa ka tuna salihai a zuciyarka ka kan tuna manyan mutane tunanin da kai na annabawa son da kake ma annabawa wannan tunanin me yasa ka tuna annabawan Allah ai ka tuna saboda kana son su ne to tunanin annabin Allah in yazo zuciyarka ana rubuta ma lada saboda son annabi yasa ka tuna shi tunda ka tuna annabi don kana son shi kana samun lada akai sannan kana samun kuma wata riba ribar ita ce Allah zai kara maka son shi a zuciyarka don haka yasa son Allah ba karamar ibada bace malaman sun yi maganganu masu yawa yana cewa wal mu'minu allazi yuhibbu Allah wa rasulahu yara ar-rasula fi manami don haka yasa idan ma son naka yayi yawa sai a waye gari kana ganin annabi a mafarki saboda so da kake wa annabi idan kana son wani bawon Allah na kwarai idan son da kake ma Allah yana karuwa da yawa mutane kan yi mafarki sun ga annabi yace to ko menene ai alamar kana samun son Allah ne ita ce ribar mafarkin an ga manzon Allah idan kai mafarki kaga annabi albishir Allah yake maka lallai kana fa kana kusantar wannan mukami da za a ba ma waliyan Allah a filin hisabi albishir ake maka kafin ka mutu idan har kana mafarkin haka domin tsananin so da kake ma annabi shi yasa kai mafarkinsa yace idan bi hasabi imanihi kuma kana mafarkin nan gurgurdan imaninka ne wa kazalika yara Allah ta'ala fi manamihi bi hasabi imanihi har ma mutum yake mafarki ya ga Allah wannan ba mushkila bace kaka yi mafarki kaga Allah duk da cewa Allah ba a iya ganin sa walihaza kaseerun min ahli az-zuhd wal ibada yakunu lahum min a'wanil kuffar wa idan mutum aka wayi gari ya kaurace wa jama'a ya koma daji kamar yadda kafirai suke ko kuwa masu tsananta ibada na kristoci suke ya kaura cewa mutane ya koma daji yana bauta sai yayi mafarki ko dai ya ga annabi ko ma ya ga Allah to shedan da yazo masa tunda ya kusanci shedan to sai mafarkin shedan amma shedan zai taho masa ne da surar wani babban mutum wato yanda kake son Allah kake idan kana son Allah to Allah tabaraka wataala sai ya sa ma zuciyarka tunanin manzon Allah har akai ga zaka yi mafarkin sa idan kuwa kani sanci annabi to mafarkin ka fa sai kuma mafarki ne na shedan Allah tabaraka wataala ya sa albarka cikin amin da muka fada kuma Allah madaukake ya gafarta mana kuskure muna roƙon sa ya ƙara mana son annabi sallallahu alaihi wasallam a zukatanmu ya ƙara mana son masoya manzon Allah a cikin zukatanmu kuma Allah subhanahu wataala ya sa mu bar wannan duniya da wannan soyayya a cikin zukata Allah ya sa muna cikin waɗanda ke samun karama a filin hisabi waɗanda suke samun minbari na haske waɗanda Allah yake daraja su saboda so da suka yi ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك